wadda wannan rana ta yi daidai da a wato biyu ga watan tara na shekara ta 2010 ta kalandar miladiya. Za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ma'anonin littafinsa, ya ba mu ikon aiki da shi, kuma sanya mu a cikin masu karanta shi haƙƙa tilawati. Akwai tambayoyi. Na farko, waɗannan ‘yan uwa ne suka ce muna nema a yi wa mahaifiyarmu addu’a domin ta rasu wata huɗu baya, kan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata, ya haska kabarinta, kuma ya ba ku ikon wato yin birro a gare ta ta bayan rasuwarta. Wannan ya ce, yaya azumin mutumin da ya musulunta da yamma zai rama wannan azumin ne? Wanda ya musulunta da yamma da wanda ya balaga da yamma da wanda wato ya zamanto kan cewar ya dawo daga tafiya da yamma, to ba tilas ne ya kame bakinsa ba. Wanda ya musulunta da wanda ya balaga da wanda ya zamanto cewar ba shi da lafiya, mara hankali, ya farka, wato ya farfado daga rashin hankalinsa, waɗannan mustahabbi ne a gare su su kame bakinsu, tunda wajabcin azumi bai rataya gare su ba. Da daddare ne wajabcin azumi yake rataya, tunda sai da daddare ne ake yin niyya. Don haka mustahabbi ne dai su kama bakinsu saboda alfarman wata, amma ba wajibi ba ne. Kamar mutumin da ya yi tafiya ne, idan ya dawo a cikin tsakar rana ta Ramadan, ya samu matarsa ita kuma ta yi tsarki daga haila a cikin tsakar rana, babu laifi zai iya saduwa da ita, tunda a lokacin nan ba su zamanto shan azumin da suka yi bisa uzuri ne. Ita mai haila haramun ne ta yi azumi, shi kuma matafi ya ɗaukan makansa rukhsar tafiya, sai sifar tafiyar ta yanke masa a cikin tsakiyar rana. Saboda haka ba wajibi ba ne ya kama bakinsa, mustahabbi ne. Don haka wani yana daga cikin surar da malamai sukan kawo, su ce mutumin da ya dawo daga tafiya ya tarar da matarsa ta yi tsarki daga haila a cikin ranar watan Ramadan, wato shi za su ce maka mutumin da ya sadu da matarsa a cikin ranar watan Ramadan ko babu kafara a kansa. Alghazul fuqaha kenan, kacicin fuqaha. Sai a ce maka wanne ne wannan? To wannan shi ne ansa, matafiyi da ya dawo da ranar gida ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila, to wannan ya halatta gare shi ya kusance ta. To don haka shi wannan wanda ya zamanto kan cewar ya musulunta a tsaki da yamma, mustahabbi ne ya kama bakinsa, amma ba dole ba, amma zai rama azumin wannan rana, tunda ya samu juz'insa wato a cikin ya samu juz'insa a cikin watan Ramadan. Kitabin yin azumi ya hau kansa, don haka azumin wannan rana ya hau kansa, bayan sallah sai ya rama azumin wannan rana. Na'am, su ma haka, wata sura ce ita ma. Wannan ya ce yana neman aiki, don haka yana neman ‘yan uwa su taya shi da addu’a, Allah ya zaɓar masa mafi alkhairi. To Allah ya zaɓa maka, Allah ya baka aikin, kuma ai kokarin dai yanzu neman aiki shine wahala. Kai kokarin Allah ya baka, ya sa albarka a cikin wanda ya baka. Amma in kana da zafi ne, kana neman ka zaɓi wanne ne yafi, amma yanzu ana nema ko wanne aka samu mai aiki. Kai roki Allah maɗaukakin sarki ya baka kuma ya sa maka albarka. Wannan shine babbar abinda wato tashi abinda muke bukata a kasan nan, hanyoyi wanda yake za a samu mutane su samu aikin yi. Ga jama'a Allah maɗaukakin sarki ya bamu ga hanyoyin arziki, amma saboda wato rauni na da rashin ingancin mulki da muke da shi a cikin kasar mu, saboda kuma saban mu ne, Allah maɗaukakin sarki ya sallada mana irin wannan hali. Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana, ya kalle mu da kallon sa na rahama, wanda yake zai kawo mana sauki a rayuwar mu, ya bude mana kofofin falalarsa. Wannan shi ma yana buƙatar addu'a dangane da bashi, da ake bin sa da sauran yan uwa musulmi eh wani shi yasa ai koyaushe muke ta addu'a din nan yana daga cikin addu'o'in mu koyaushe a cikin kunuti in ana yi da akan minbari kan Allah ya biya bashi bashi basu suka ga wanda ake bin bashi dan shi bashi tashin hankali ne eh bashi tashin hankali ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare shi wannan tambayar sa da turanci yayi so if a person is on the road traveling is it okay for him to carry on praying the nafila prayers he is used to since even the compulsory prayers are shortened wato yana tambaya ne cewa mutumin da yake tafiya a hanya to ya zai ya halatta a gare shi wato ya ci gaba da yin sallolin nafila tunda hatta sallar farilla ma an rage ta to yayi nafila kuma eh to wannan kwarai yayi tambayar tana da ma'ana kwarai da gaske kuma domin amsa wannan tambayar akwai hadisin Abdullahi dan Umar a cikin Sahihul Bukhari yana tafiya tare da almajiransa da abokan tafiyarsa in yana yin in aka zo sallah sallar farilla kawai yake raka'a biyu sallar azhar raka'a biyu sallar al'asr raka'a biyu sallar isha baya ƙara na baya yin nafila kafin sallar azhar baya yin nafila bayan sallah sai ya ga waɗansu suna tashi suna yin nafila sai ya ce ni da zan yi nafila ai da sai in cika sallah ya ce na yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ban ga ya ƙara akan raka'a biyu ba da yake wanda wannan naqali ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin as-sunanur rawatib a cikin halin tafiya amma ya tabbata yana yin witri akan dabbarsa duk inda ta fuskanta ya tabbata yana yin raka'atayil fajr ya tabbata kuma yana yin mutlaqin nafila akan abun hawansa amma idan aka sauka za a yi sallar farilla baya yin nafila kafin sallar wala nafila bayan sallar to saboda haka anan sai waɗansu malamai suka ce babu nafilar da ake a halin tafiya sai witri sai raka'atayil fajr waɗansu kuma suka ce a'a bayan witri da raka'atayil fajr za a iya yin kowace irin nafila idan dai akan abun hawa ne amma a sauka dan a yi ta ba a yi ita kanta shafa'i da wuturi akan abun hawan yake yin ta amma raka'atayil fajr sauka yake yi yayin da zai sallar asuba ya sauka yi sallar asuba sai ya raka'atayil fajr sannan ya sallar asuba to da kun ga akwai tafsil kenan idan sallar raka'atayil fajr ne yayin da ka tsaya sallar asuba za ka yi ta amma duk sauran salloli ba a yi nafila kafin sallar sai kawai ke sallar farilla amma babu laifi kamar kana cikin tafiya an kusa a tsaya ai sallar azhar kuma kana da alwalarka kana cikin mota ko kana cikin jirgi ko kana kan abun hawan naka ko babur ko keke za a tsaya ai sallar azhar kafin a tsaya kai nafila kana kan abun hawa wannan surar ya halatta zaka iya yi saboda Annabi saboda itlaqin da aka yi an saki babu kaidi aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila akan dabbarsa akan abun hawansa duk inda ta fuskanci shi duk inda ya fuskanta da ita afwan duk inda ya fuskanta ba sai ya fuskanci alqibla ba wannan mutlaq ne saboda haka ya nuna dukkan nafila in akan dabba ne zaka iya yi amma wanda za a tsaya a sauka daga kan abun hawa sai raka'atayil fajr an fahimta to wannan shine tafsilin da yake akwai dan haka bai kamata ba mutum ana tafiya tare da shi musamman kuma tafiya a cikin jama'a an tsaya za a yi sallah ana ta jiran kai kuma kana ta nafila kai kuma ai mu saurara to dan dai dinta tafiyar mu daya mu tsaya ai sallah gaba daya to ai wani bishe amma wani yana nafila to bari mu jira shi kai ka zo ka kawo mutane a takura ta ba gaira ba dalili kokarin wato kwadayinka akan lada kuma ka je ka tuzurta sunna wannan ba sunna bane yin haka ba sunna bane na'am sannan wannan yace idan mutum zai kwanta zai karanta alqur'ani ko zai yi zikiri shima zai iya farawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam dan fatan Allah ya karbi karatun ko zikirin nasa eh to wajen karatun alqur'ani da zikiri ba a shar'anta ba in haka ne ai sallah ma sai a ce za a yi mata haka ka fara sallah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi in mutum yace zai yi haka in mutum wannan kiyasin ne yace zai zo yayi sai ya maskiya sallah ma kiyasi to kaga ko haka ba mashru'i bane a cikin du'aul istiftah addu'ar bude sallah ba inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da salati gare shi sallallahu wasallamu alaihi yana bude sallah da addu'a yana bude sallah da zikiri yana bude sallah da karatu afwan eto shine dai kamar zikiri din wajhat wajhi lil ladhi fatara samawati wal ardha hanifan yazo a karshen addu'a amma ba a ruwaito cewa yana budewa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a dai hadisi sahihi dan haka wannan kiyasin ba mahallin sa bane idan zaka yi karatun alqur'ani ka fara karatun alqur'ani yayin da ka gama karatun alqur'ani zaka yi addu'a sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kai karatun alqur'ani kai addu'a sannan ka rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika in kai zikiri zikiri batsayin yabo ne ga Allah bayan kai zikir dinka sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai addu'a ka kai tawassuli da zikirin da kai da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a sannan ka rufe da addu'a da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a wato shi asalin babin ayyukan ibada ba a kiyasi ana bin nassi ne ba zaka ce tunda an yi haka wajen addu'a barne kiyasi wajen zikiri barne kiyasi wajen karatun alqur'ani barne kiyasi wurin nafila barne kiyasi wurin farilla a'a al-asl a cikin ana akwai kaida da malamai suke cewa al-asl fil ibadat at-tawqif kaida wanda ake bi wajen ibada at-tawqif wato sai ka samu tushe sai ka samu tushen yin abun dalilin yin abun asalin yin abun sannan zaka yi shi ba a kiyasi sannan yace naji kana cewa yawan ciniki ba shine samun arziki ba shine muke son dan Allah kai mana ƙarin bayani a to wataƙila dai baka fahimci abinda nake cewa yawan ribar da ka samu ba shine albarkar ba shine albarkar arzikin da Allah zai baka ba shine arzikin ba yawan ribar da ka samu ina jin da munasaba da na faɗi wannan masu tsawwala farashi kan cewa mutum yana ganin kan cewa wata dama ce ya samu cikin azumi kasuwa ta bude ana ta zuwa mutane suna ta zuwa idan da mutum 100 ne za su zo masa a cikin sati yanzu mutum 1000 za su zo to idan da mutum kaga kenan ai abin na lissafi ne inda yana sa ribar naira 10 kaga 100 naira 10 to yanzu sai ka kan cewa tunda dubun nan za su zo kaga ya zo da kan cewa bukata ta karu dan haka mai wakon naira 10 din nan in ya kara ya maida ta naira 15 tilas ce ta sa suke zuwa tunda dole suna bukatar sai kayan masarufi saboda kaga maimakon 10,000 yanzu 10,015 kenan sai ya samu 150 a sai ya samu 10,015 kenan ko a haka ne eh 10,015 kenan maimakon da 1,000 kawai zai samu yanzu kaga ya samu ninki har 10,015 to irin wannan tunani ne ba duniyi tunani ne na duniya ba tunani ne na lahira ba tunani ne na duban Allah ba wato ba yawan arziki shine ba albarkar ita ce shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da uwar Anas ibn Malik tace masa ya rasulullah gulaimuka Anas ud'u Allah la wannan dan yaron naka mai maka hidima ya rasulullah yi masa addu'a yace Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqta Allah ka yawaita masa ƴaƴansa da dukiyarsa kuma ka sanya masa albarka a cikin abin da ka azurta shi kaga bai tsaya kawai akan ya bashi dukiya mai yawa ba sai ya roka sai da ya roka masa albarka ita ake nema dukiya ya kankani in Allah ya sanya mata albarka sai ka ga tafi bisa dukiya mai yawa wanda babu albarka a ciki dukiya mai yawa wanda babu albarka a ciki itace wanda za ta janyo maka annoba da bala'i da tashin hankali da rashin bacci kamar wanda yake cewa shi bai taba samun miliyan 1 ba ran da ya samu miliyan 1 sai kasa bacci da daddare bacci sai ya gagara dan bai taba sanin yaya miliyan take ba tunani ya samu miliyan sai kasa bacci kaga wannan ta zama to masa tashin hankali masifa wataƙila daga nan sai asibiti to kaga wannan shine ba to ba irin wannan ake so ba ana son abin da yake Allah madaukakin sarki zai sanya maka albarka a cikin sa komai kankantar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qalilun tu'addi shukrahu khairun min kathirin yulhik kadan din da zaka bada haƙin godiyar sa ga Allah shine yafi alkhairi a gare ka bisa mai yawa wanda zai shagaltar da kai ga barin Allah jalla wa ala saboda haka wannan abinda ake nufi kenan ba wai cewa yawan ciniki ba shine samun arziki ba a'a yawan riba da ka samu ba shine wato karshen ka wato ba shine wato karfin kashin arziki ba albarka ita ce kuma albarka din nan daga wajen Allah kawai take kuma za ka same ta ne idan ya zama to kan cewar ka ji kan bayin Allah a cikin mu'amalarka. Shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen masu ciniki yace al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima wa in kadhaba wa katama muhiqatil barakatu fi tijaratihima. Masu ciniki sun su biyu suna da zabi wajen su zartar da ciniki ko kuma kada su zartar da shi, matsawar ba su rabu da majalisin da ake kulla cinikin ba. Idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin cinikin nasu da abin da ke cikin abin sayarwar nasu na aibi da hakikanin sa, burika lahuma fi tijaratihima, sai a sanya musu albarka a cikin kasuwancin nasu. wa in kadhaba wa katama, idan suka yi ƙarya suka koye aibi, muhiqatil barakatu fi tijaratihima, sai a ɗebe albarka daga cikin kasuwancin nasu. Kaga wannan ya nuna cewa albarka ita ce abinda musulmi ya kamata ya rinka nema, tun daga shi Allah yana rattaba sakamako a kanta, cewa idan aka yi aiki nagari Allah zai bada albarka, wanda yake nufin kan cewa albarka ita ce abin nema. Albarka ita ce abin nema. Wannan shine abinda, wannan shine bayanin abinda wanda yake bayanin sai gabata kamar yadda wannan dan uwa ya ambata. Na'am, sai mu fara karatu ne insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
الله يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. حقيقة وأن سك كافرتا كما سك هنا أبو تفرج الله وتسك توشي ba mutane bin hanyar Allah suka kawar da su daga bin hanyar Allah, fadu zallu dalalan ba'ida, lalle waɗannan hakika sun bata wanda yake madisanci. Innal ladina kafaru wa zalamu, hakika waɗanda suka kafurta sannan suka yi zalunci kuma suka yi zalunci, lam yakunillahu liyaghfira lahum, ba yadda Allah zai gafarta musu, wala liyahdiyahum tariqa, ba kuma zai shiryar da su ya zuwa ga wata hanya ba, illa tariqa jahannam, sai dai hanyar wutar jahannama, خالدين فيها أبدا, حال كسن شوز مدو وما أتكين تهر أبدا, وكان ذلك على الله يسيرا, والنقوى وانشان أبن أنبتو وانشان ساكيا وانشان ساكمكو من سوئيني أوجان الله. تباين الله مدوك كنسركي يا بينا إرن مزعين النبج ده مزعين النبج منزم الله صلى الله عليه وسلم ده كما هجوجي ده سيكي نونا شوار Allah ya bayyana daga jinsin abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wahayin Al-Qur'ani da kuma labarukan da yake fada na annabawan da suka gabace shi, akwai hujja bayyananna da zaka sa dukkan wanda yake mai son Allah, masoyin Allah, yin shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci. Amma waɗannan Yahudawa sun ki su shaida, dan haka Allah ya ce to amma shi yayi shaida, mala'iku ma sun yi shaida, kuma shaidar Allah ma ta isa. To sannan sai kuma yake gargadi ga kafirai, wanda ya hada da kafiran Yahudawa da suke inkarin manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kafirai na mushrikai wanda su ma suke inkarin manzancin Annabi sallallahu wasallamu alaihi, Allah ya faɗi sakamakon su, yace hakika waɗanda suka kafirta kuma suke yin saddu an sabilillah. As-sadd wato sadda fi'ili ne da yake da ma'ana guda biyu, sadda yasiddu idha a'rada, idan yazo bil kasr lazim ne, sadda yasiddu ay a'rada, wato masu kaucewa, masu gujirewa daga tafarkin Allah, sadda yasuddu muta'addi ne, ya hana wani ya bi tafarkin Allah. To hikimar kawo abin hikimar kawo alfi'ilul madi dan ya hada dukkan ma'anonin guda biyu waɗanda suka kafurta kuma suka bujire matafarkin Allah. Kafircin wato inkari ne, sannan bujirewar ga tafarkin Allah shi ma ƙari ne akan kafirci. Kuma suka hana waɗansu su bi hanyar Allah. Yahudawa sun kafurta, sun bujire, sun yi bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tafarkin Allah, kuma sun hana waɗansu su bi tafarkin Allah ta hanyar wato rashin bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin littafin shi, da kuma ta hanyar rashin bada gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin rashin ban gaskiyar su wannan zai yi tasiri akan waɗansu masu raunin hankali su ce waɗannan fa su ne malamai, su suke karanta littafi wanda aka saukar daga sama, su ne suke da ilimin annabawa, su ne suke da a cikin tarihin su aka san kan cewa ilimin annabci da addini wanda yake saukakke daga sama yake tare da su. Idan har ba su imani ba, wannan ya nuna kan cewa abin da suke da shi na ilimin addinin su shine ya sanya su ba su imani ba. To kaga shi kansa wannan saddun ne an sabilillah. Shi yasa ake cewa malami idan yake bin hanyar Allah sai ya zamanto misalin sa misalin ba yahudi ne, domin za a rinka kafa hujja da shi wajen ake bin hanyar Allah. A ce a'a, to ka ce wannan abun babu kyau, bayan mun ga wani ma a gidansa ana yi, malam wani ma shi ma yana yi, malam wani ma shi ma yana yi, saboda haka da aikin sa sai ya zamanto yana saddun an sabilillah. Shine misalin yahudawa. To Allah ta'ala yace waɗannan qad dallu, hakika sun bata. Bata wanda yake manisanci, an kamanta bata da nisa, tare da cewa wannan ana maganar nisa ne wajen masafa, wajen tafiya. To amma dan a nuna maka cewa shi kansa batan ana so a kamantar maka da yanda zaka fahimci yaya bata yake ne, saboda bata musamman aka kamanta shi da nisa na tafiya, ana suranta maka mutum yana cikin sahara, yana cikin ungurumin sahara wanda bai san yanda idan yana wanda yake yana tafiya akwai alamu waɗanda suke nuna masa hanyar da zai bi. Kwatsam yana cikin wannan sai iska ta taso irin guguwar sahara mai tafiya da yashi din nan ta zo duk tarfi hanyoyin, irin abin da yake faruwa da masu tafiya a mota suke keta dajin Agadez a saharar Agadez za su tafi Algeria, suka ce dare ya yana yi kana kwanciya da safe da ka samu hanya kana ganin tayar motoci ga inda ake bi, kana tashi sai ka ga duk gabas da yamma kudu da arewa duk ɗaya ne, ka kasa gane ina za ka bi, babu alamar mutum, babu alamar mai kawo ɗauki bata, haka za ka suranta shi. Yayin da kuma ya zamanto a ce ka yi nisa, alal misali ka bar Agadez da tafiyar kwana biyu babu wani gari kusa, kuma ya zamanto hanya ta ɓace maka ka rasa inda za ka bi, yaya halinka zai kasance? Ka san irin wannan shi ne za ka san cewa ka shiga cikin halaka. To Allah ya ce wannan shi ne halin kafira, suna cikin bata, bata manisanci wanda yake babu wani kusanci da za su samu zuwa ga shari'a. Sannan Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu, waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci, lam yakunillahu liyaghfira lahum, waɗannan Allah ba zai taɓa yafe musu ba, Allah ba zai yafe musu matsawar suna nan a cikin kafirci da zalunci ba. Kafircin a bayyane yake, wato suka yi inkarin annabci, suka yi inkarin sifofin, suka yi inkarin bautar Allah jalla wa ala. Zalunci kuwa Yahudawa ne da sauran kafirai wanda ba mushrikai ba, zaluncin su yana cikin kan zaluncin da suka yi ma al'ummar duniya ta hanyar suka boye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka sun cuce al'umma, tunda Allah bai ba su ilimin littafi, ilimin at-taura ba, sai domin su bayyana ma duniya, yayin su bayyana musu sifofin annabi na ƙarshen zamani. Shi yasa ne ma Allah ya kyale su, ya kyale musu littafin domin ya zamanto kan cewa su zamanto masu shaida akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ayoyin Makka, qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, kace Allah ya isa ya zamanto shaida tsakanina da ku, da kuma masu ilimin littafi su ma sun isa su zamanto shaida, ahlul kitab sun isa su zamanto shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To yayin da yahudawa suka zamanto kan cewa sun isa ba da shaida, wanda Allah ya ce suna da ita kuma sun isa su zamanto shaidu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar sa su zamanto manya-manyan azzalimai dan wannan shine zalunci sun zalunci jinsin bani Adam tunda suna da shaidar Allah suka isa bayyana ta wanda da sun bayyana ta wannan shine zai sa yawa-yawan mutane su samu rabauta su samu tsira ranar alkiyama wa'annan mutane za su mujadala da su a wajen Allah yayin da suka kan cewa sun halaka basu gane gaskiya ba saboda laifin waɗanda suke da haƙƙin su bayyana gaskiya din basu bayyana musu ba za su ce ba ku ne Allah ya ba ku ilimin littafi ba me yasa ba ku gaya mana ba ba ku ne ba idan ma mun zo mun tambaye ku sai ku ce haula'i ahda min alladhina amanu sabila dan me kuka cuce mu za su mujadala da su a gaban Allah wannan yana da ɗaya daga cikin fuskar zalincin su yana daga cikin zalincin su sun zalunci kawukan su yayin da suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda yake sako yana cutar kansa dukkan wanda yake sako zaluntar kansa yake domin zai kai kansa zuwa ga hukuma zai kai kansa zuwa ga hukumar Allah zai hana ma kansa alhairai masu yawa saba ma Allah da kafirce masa yana kawo mu mutun takurar rayuwa a nan duniya yana kawo mu mutun rashin albarkar arziki yana kawo mu mutun gurbacewar zuriya yana kawo mu mutun gurbacewar rayuwarsa yana sanya mutum ya zamanto ga baki ɗaya shi kansa ya zamanto mai cutar rayuwarsa ne mai cutar wato samuwarsa ne a bayan ƙasa sannan kuma cuta ne ga manzon Allah masu cuta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto suna bayyana hasada gare shi suna kin bayyana abinda yake da shi abinda suke da shi na ilimin da zai bayyana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa ba a fahimci ba a ambaci waɗanda suka zalunta ba sai aka yi itlaqin sifar zalunci waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci ba a ce suka zalunci kansu ba ko suka zalunci mutane ko suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a nuna zaluncin nasu zalunci ne mai gamewa mai gama dukkan fuskar wanda ake zalunta sun zalunta wato kafirai babu azzalimai irin su shi yasa Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humul zalimun kafirai sune ba wasu sune azzalimai ba wasu su ba to Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai yafe musu ba baya kasa wannan lam ita ce ake ce malamul juhud wajen malaman nahwu lam wadda tazo ta ta'lili wadda kafin ta aka samu alkaunul manfi almadi shine kaga aka ce lam yakunillahu kana ce wadda tazo a sigar madi baya kasancewa ga Allah ka kan ya yafe musu wato ba zai taba yiwuwa ba Allah ya yafe musu matsawar suna kan wannan sifa ta kafirci da zalunci suka mutu a haka wala li yahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shirye su hanya wala li yahdiyahum tariqa ba kuma zai kasance ba ga Allah wato baya yiwuwa ga Allah kan ya shirye su wato ba za su samu shiriya ba za su samu fita daga cikin wannan sifa ta su ta kafirci ba ma'ana matsawar suna cikin kafirci ba tuba daga kafirci ba to da kutsawa za su yi a cikin bata Allah ba zai taba shiriyar su ba illa tariqa jahannama khalidina fiha abada sai dai ta farkin wutar jahannama wato wannan yana daga cikin uslubi na balaga wato at-ta'kid ne bima yushbihu ma wato at-ta'kid bima yushbihu dhid wato an yi ta'kidin wato nisan su da aka yi daga bata da abinda yake zai nuna musu wato kishiyar abinda suke tsammanin za su samu wato kamar Allah ta'ala ya ce Allah ba zai shirye su hanya ba illa ana cewa illa sai su ce to kenan akwai wani fata a gare mu menene wannan hanyar wata ne da ake togaciya tariqa jahannam hanyar jahannama wato da yace ba zai shirye su ba akwai shiriya guda ɗaya da zai musu ita ce ya shirye su zuwa ga tabarkin wutar jahannama sai su ce au to wannan yana daga cikin uslubin alqur'ani na wato kwankwasar zuciya wanda zai tsoratar da duk wanda yake sifantu ya cakuɗa da wannan sifa ta kafirci da zalunci sannan Allah madaukakin sarki a cikin cewar shiriya zai shirye su ya zuwa ga hanyar jahannama shi kansa akwai gwalewa a gare su zan zo su ce to a shiryar da mu hanyar jahannama wannan ai ba shiriya ba ce yace to ai ba abinda ya cancance ku illa a shirye illa ai muku wannan to Allah ta'ala yace zai shirye da su wutar jahannama wato wannan hanyar da za ta kai su wutar jahannama wannan ishara ne ga cewa kafirai yayin da suka dawoma a cikin kafircin su da kuma zaluncin su ba abinda za su karu a ciki illa nisa daga shiriya illa dada wato shaydanci illa dada yin abu wanda yake na sharri da mugunta, wanda yake kuma haka za ka gani akan dukkan wato hanyoyin kafirci da hanyoyin kafirai. Kullum da wato da tafiyar zamani sai da ƙara kutsawa suke cikin bata, sai da ƙara fito da hanyoyin shegantaka suke yi. Kamar har yanzu wato wannan abin da suka yi a China, ya daga cikin abin da wato yake tayar da hankali a ce wai sun yi madara wadda za a ba ma yara ƙanana jarirai, amma wanda za ta cusa musu irin sha'awar da balagaggen mutum yake da ita. Wannan me yake wannan mugunta a cikin rayuwa? To ita ce dabi'ar kafirci. Dabi'ar kafirci kenan. Hanyar da suka shirya zuwa gare ta ce hanyar jahannama. Akan wannan hanyar kam sun kware, saboda haka wajen fanni daban-daban na sharri sun sani. Saboda haka ba abun koyi bane, ba abun a ce za a rinka koyan su akan abubuwan da suke, a rinka kwaikwayon su akan abubuwan da suke. Kuma ga su da hanyoyin yada yadda za a kwaikwaye su, a internet ne, a magazine ne, a wake-wake ne, a filafilai ne, dukkan hanyoyi wanda za su janyo mutane su kawata hanyar da suke akai suna nan suna yi. To Allah ya ce ba abin da yake, ba hauta hanya yake shiryar da su ba, illa hanyar wutar jahannama, wanda kuma ya bi su shi ma zai je ya fada cikin ta ne. Allah ya kiyaye mu. Sannan Allah ya ce khalidina fiha abada, su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama har abada. An yi takidin wannan dawwama su a cikin jahannama da cewa har abada, domin a kore daukan cewa watakila abin da ake nufi da dawwamar lokaci ne mai tsawo za su zauna a cikin jahannama. Daga baya kuma ya zama tukan cewar zaman nasu ya kare, a'a zaman su ba zai kare a ciki ba, shi yasa aka ce har abada. Wa kana zalika ala Allah yasira, Allah ya ce wannan mai sauki ne a gare shi, domin shi mai iko ne bisa komai, mai iko ne bisa komai. Dan haka Allah madaukakin sarki ya wannan ba abu ne wanda zai gagare shi ba, domin shi al-aziz ne, magwayi da ba abin da yake gagararsa jalla wa ala.
Ya ayyuhan الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
Wato wannan yana daga cikin sirrin Al-Qur'ani. Idan ya zama tuci, wato Allah idan ya yi ban tsoro, idan zukata aka kwankwashe su da abinda zai sanya musu razani da ban tsoro da narko, to sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya kira, domin a lokacin nan zukata sun hayyau sun shiryu kan wato gaskiya ta yi tasiri yayin da aka jefa ta a cikinsu. Bayan duk wannan bayanin wanda ya faro tun daga innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, aka bayyana irin halin Yahudawa da rus da bayyana dabi'arsu da rusa hujjojinsu, da kuma bayyana matsayin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma bayyana yanda karshen kafirai yake da mugusta hanyarsu da tafarkinsu, to sai kuma Allah madaukakin sarki ya jefa da'awa, ya kira mutane baki, ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane. Wannan a cikin wannan akwai dalili akan cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kan Larabawa kawai ba, yana kiran dukkan jinsin mutane, duk wani wanda yake insan ne, shi mutum ne, dan adam, ba Larabe ne, ba Farise ne, ba Ture ne, Iyamuri ne, ba Yarbe ne, ba Katafe ne, ba Haushe ne, ba kowane irin jinsi. Da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi take. Allah ya ce ya ku mutane, قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم, حقيقه منزو يا زومو wannan manzo ai ana nufin wannan manzo dan al-in lil ahad, wannan manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya, min rabbikum daga ubangijin, a cikin cewar Allah qad ja'akum ya zo muku, ya nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya ga ya kamata ne ya kira ba, a'a abinda aka turo shi yake. Saboda haka wannan ya nuna Allah yana da inaya gare ku, ya ku mutane, yanda ya sanya manzon nan zuwansa domin ya zo ya zuwa gare ku ne dan ya isar muku da sako. Ba wani abu ne ya kawo shi rayuwar duniya ba, ba ya zo ne ya yi kasuwanci ba, ba ya zo ne ya zamanto sarki ba, ba ya zo ne ya hayayyafa ya kare a yi masa kyakkyawan batu ba, a'a ya zo ne domin ya isar da sakon Ubangijinsa gare ku ya ku mutane. Wanda wannan zai sanya su ce wato yanzu har ma kai ga cewa Allah yana da wannan inaya a gare mu, Allah ya lura da mu, ba ya kyale mu bane mu yi abin da muka so, ya turo mana wani sata da wato takanas domin ya tsirtar da mu daga cikin abin da muke ciki na wato halaka ya zuwa ga tsira. Sannan kuma ya ce bil haqqi min rabbikum, da gaskiya daga Ubangijinku, ya dangana Ubangijin ya zuwa gare shi, bai ce bil haqqi min Allah ba, bai ma ambaci cewa ya zo muku da gaskiya daga Allah ba, ya ce daga Ubangijinku. Ko mun san Ubangiji ar-Rabbu shi ne wanda yake mai halitta mai kuma kula da halitta, wato wannan Ubangijin naku da ya halicce ku kuma yake kula da sha'anunku, yake renanku, yake isar da dukkan ni'ima a gare ku, shi ne wanda yake ya bada wannan gaskiyar da ya zo da ita. Fa aminu khairan lakum, dan haka ku yi imani ya ku mutane, ku bada gaskiya, khairan lakum, ku zo ma abin da yake alkhairi a gare ku. Wannan uslubi ne wanda yake sananin Larabci, domin ba a bayyana khairan din nan me ya mayar da shi mansubi ba, wanda a cikin nan Larabawa yana daga cikin wato abinda Larabawa suna da yawan yin sa, su yanke wata magana domin ya zamanto abinda suke faɗa abu ne wanda yake sananne. Hakika ma wani yana daga cikin uslubin su wajen karin maganar su, zaka ji sun ce hasbuka khairan lak, ya ishe ka, shine zai fi alkhairi a gare ka, su ce wara'aka awsa'alak, ka koma baya zai fi yalwa a gare ka. To anan shine malaman nahawu suke sabani me ake kaddarawa wanda aka shafe din, tunda dai shafe abu wanda yake sananne abu ne wanda yake ana yin sa a Larabci, kamar yanda dan Malik yake, Ibn Malik yake cewa wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma, shafewar abin da yake sananne abu ne wanda yake halal a cikin Larabci, abin da yake an san shi, kamar in aka ce man indakuma, waye a wajenku, sai kawai ka ce zaidu, ba sai ka ce zaidun indana ba, in ka ce zaid ai an fahimci kan cewa kana cewa zaid shine a wajenmu. To a Larabci abu ne wanda yake sananne ana yi. To sai malamai suke sabani, malaman nahawu, wajen kaddara me ake nufi. Waɗansu suka ce khairan lakum ai itu khairan lakum, fa aminu waqsidu, ko kuma wa'tu khairan lakum, ku yi imani, ku je zuwa ga abin da zai zamanto alkhairi a gare ku. Wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhuf, taqdiruhu iqsidu ko kuma itu, ku yi imani, ku nufi abin da yake shine alkhairi a gare ku. Wannan shine takdirin sibawai. Waɗansu kuma suka ce a'a, wannan wato masdar ne da aka shafe shi, aka shafe shi masdarin na fi'ilin da aka ambata kafin khairan dinnan, kamar takdirin cewa ake aminu imanan khairan lakum, ku yi imani, imanin da yake mai alkhairi a gare ku. Wannan shine mafi rauni a cikin fuskokin. Fuska ta uku shine fuskar Kisa'i daga cikin malaman Kufa, shine cewar an shafe wato kana da ismuha, aka bar khabaru kana, yana cewa wato ma'ana aminu yakunil imanu khairan lakum, ku yi imani, imanin sai ya kasance shine mafi alkhairi a gare ku. Kuma dama kana da sunanta ana shafe shi a bar khabar, wa yahdifunaha wa yubquna al khabar wa ba'da in wa law kathiran dashtaha, kamar yanda suke cewa qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba fama'tidaruka min qawlin idha qila, an fada abinda aka fada, in sidqan, in kana al maqulu sidqan aw kadhiban, aw kana al maqulu kadhiban, saboda haka ma'ana aminu yakuni al imanu khairan lakum, sai aka shafe yakuni al imanu, kana wa ismuha, aka bar khabar shine wa yahdifunaha, ay wa yahdifuna kana wa yubquna al khabar, sikali al khabar, wato kamar Allah, wato ma'ana Allah ya ce ku yi imani, imanin zai kasance shine mafi alkhairi a gare ku. Wanda yake kaga a cikin wannan, musamman wannan takdirin, wanda shine waɗansu malaman tafsiri suka rinjayar, kamar Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir yace wannan duk shine yake a cikin aujuhu din, saboda akwai mulazafa a ciki, akwai tausasawa daga Allah wajen cewa ku yi imani, imanin nan idan kun yi shi shine zai zamanto mafi alkhairi a gare ku. Kamar wato ba ku san menene alkhairin ba, amma Ubangijinku wanda ya turo annabi da gaskiya shine ya fi cancanta ya gaya muku abin da yake shine alkhairi a gare ku. To gashi ya gaya muku, shine ku yi imani. Wa in takfuru, idan ku kuka kafirta, kuka butulce kuka ki yin imani fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to abin da ke cikin sammai da kasa fa na Allah ne wannan al-zahir ba shine jawabin ba amma yana ishara ga jawabin in kun kafirta to Allah mawadaci ne a gare ku wannan shine jawabin yana daga cikin godatarsa cewa abin da ke cikin sammai da kasa din na sani wanda yake da abin da ke cikin sama da kasa yaushe wani dan tsito kamar inda sakwatawa za su ce dan tsito yaushe wani dan tsito zai mene da shi da babu sifiri ne lam yakun shay'an mazkura ba dai da ba abin ambato bane to menene rashin imanin sa me zai ma Allah bayan abin da ke cikin sammai da kasa din na Allah ne sammai da kasa din nan gabaki dai din na Allah ne ka san sammai duk na Allah ne to wannan ya isa jawabi kan ya sanya mutun zuciyarsa ta ji tsoro musamman bayan irin abubuwan da suka gabata na wato hujjoji da muhawara da kuma ban tsoro da gargadi da Allah ya yi a cikin ayoyin da suka gabata yayin da aka game shi da wannan sai kaga wato mawqi'insa a cikin zuciya mai tada hankali wato wannan shine yake sanya alqur'ani yayin da larabawa suka ji shi da aka kawo musu ba yadda suka yi dole tasirin sa ya tsanani a gare su dole suka tasirin su ka duba kaga Abu Jahal da Abu Sufyan da sauran manyan kafiran Quraysh in dare yayi sai su rinka sulalowa su zo inda su zo bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin karatun sa yayin da yake sallar dare suna jin alqur'ani suka yi aran gama da junan su ran nan suka ce me ya fito da kai kai me ya fito da kai a'a to kai me ya fito da kai dukkanin su sai suka ce suka gane dai ba abin da ya janyo su illa su zo su ji karatun alqur'ani saboda tasirin sa ba za su iya inkari ba sai suka ce to mi alƙawari ba za mu sake zuwa ba suka yi alƙawari ba za su sake zuwa ba kashi gari sai suka sake zuwa shi yasa aljanu ma da suka ji shi kamar yadda sayyidina Ali yake faɗa yace shine zancen da aljanu yayin da suka ji shi sai suka kasa cewa komai sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji alqur'ani mai ban mamaki to irin waɗannan hanyoyi na zuciya kamar yadda wani bawan Allah yake cewa shine maganar da zaka ji ka karanta wani waje ya sanya ka farin ciki kamar zaka tashi dan farin ciki kaji kuma ka karanta wani waje kamar zaka fashe dan kuka irin wannan tasirin haka yake kuma ba wai akan ka ya fara ba haka yayi tasiri hatta ga wato masu kekasassar zuciya irin ta kafiran Quraysh sai da ya tasiri akan su wa kana Allahu aliman hakima sannan Allah yace Allah wato masani ne kuma gwani mai hikima yana da cikin sanin sa kan cewa ya saukar da alqur'anin nan da ilimin sa sannan kuma yana daga cikin hikimar sa cewa ya sanya wato tarin cikakkiyar hikima a cikin alqur'ani akwai hikima mai dumbin yawa shine ma muntahar hikima littafin Allah shine Allah ta'ala ma ya kira shi qur'ani wanda yake alhakim na'am
ya ahlan kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi wannan kuma intiqali ne zuwa ga wa'azi ga ahlul kitabi daga cikin jinsin mutane ahlul kitabi suna da buƙatar wa'azi na musamman kuma maqsudin da ake nufi da ahlul kitabi anan sune nasara saboda wasiyyar da aka yi musu domin sune suka ce annabi Isa dan Allah ne Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi aka ambace su da wannan sifa ta kan cewa su malamai ne su an ba su littafi daga Allah suna da nasaba ya zuwa ga Allah, su ne waɗanda suke da addini wanda yake samawi daga sama, aka kira su da kyakkyawan sifar su, ba ce ya ku kafirai ba, ya ku arna, kamar waɗanda za ka ga suna ganin kan cewar yanzu in suna so su yi wa'azi su sifanta wato nasara da sifar arna da sauransu, wannan bai dace ba. Yayin da ya zama to kan cewa kana suna a matsayin su na alharbiyun, kuna yaki da su kamar arnan jos, wannan ka kira su arna, ka kira su da wannan. Amma waɗanda yake ya zama to kan cewa ana kwaɗayin a janyo hankalinsu, ba abokan faɗa ba, ba abokan yaki ba, ana zaman amana tare da su, to waɗannan mu lura da uslubin alqur'ani. Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi, ya kuma zuwa littafi, la taghlu fi dinikum, kada ku wuce iyaka a cikin addinin. Alghulu shine wato ya zaman asalin alghulu daga galwatu saham ne, idan aka yi harbi da kibiya ya zamanto inda fagen da ake tsammanin za ta kai har ta ketare shi, to shine ake cewa galwatu saham. Daga nan ne aka samu alghulu, shine duk abin da yake an sanya masa iyaka, idan ka ketare shi to kayi gulu. Allah ya ce kada ku yi guluwi, ku wuce gona da iri, ku wuce iyaka a cikin sha'anin addini, domin wannan shine dalilin batan nasara, wuce iyaka. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, kada ku faɗi magana game da Allah face gaskiya, saboda haƙƙin Allah girma gare shi. Kada ku faɗi magana dangane da sha'anin Allah, magana a game da Allah face abin da yake kun san gaskiya ne. Wato kada soyayyar ku ga addininku, kada hamasar ku da wato a san ku da ku wato ga ku burge, ga kuma fahimtarku ta addini ta wuce iyakar da aka sanya muku, har ku je ya zamanto kan cewar kuna sifanta Allah da abin da yake ba gaskiya ba. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, shi dai almasihu mun ambata cewa ma'anarsa, asalin ma'anarsa shine sarki. Yahudawa suna amfani da wannan kalma don su yi masa izgiri, saboda suna nuna masa kan cewar shi ba koman komai ba, amma su ce masa sarki. Allah kuma ya ambace ta sifa a gare shi domin ya karrama shi, ma'ana wato wanda aka shafe shi da albarka, ko kuma wanda yake albarka take tare da shafawar da shafarsa, duk abin da ya taba da hannunsa wannan abin albarkar da ke tare da shi za ta kai ya zuwa gare shi. Almasihu ma'anarsa shine Annabi Isa, shi yasa ya kira shi da Isa ibn Maryam. Almasihu laqabinsa ne, Isa shine sunansa, ibn Maryam dan Maryam, saboda ba shi da uba, dan haka ake danganta shi zuwa ga Maryam, a ce dan Maryam domin a kore dangana shi ya zuwa ga Allah. Tunda ba shi da uba, ba za a ce dan wane ba, domin kada a cikin wannan akwai raddi ga Yahudu da suke cewa Yusufun Najjar shine ubansa, suke tuhumarsa da cewar wato dan shege ne na Yusufun Najjar. To dan ake dangana shi zuwa ga uwarsa dan a kore nasabarsa zuwa ga Yusufun Najjar, kuma raddi ne ga Nasara dan a kore abinda suke danganawa da shi na wato cewa shi dan Allah ne, Rasulullahi manzon Allah ne, wato bai sifarsa ba ta ketare sifar manzanci ba, kamar wanda yake akwai waɗansu manzanni na Allah ba shi ba, wato bai kai ya zuwa ga sifar allanta ba. Wa kalimatuhu, kuma kalmar Allah ne, alqaha ila Maryam, da Allah ya jefa ta ya zuwa ga mahaifiyarsa Maryam, ma'ana kalmar Allah ne, wato halittarsa da kalmar Allah ne, ba wai sifar Allah bane na kalamullah kamar yanda Nasara suka je suka wato suka fata. Kalmar Allah ce, ma'ana ya halittarsa da kun, ita ce kalmar Allah ɗin. Ai kainuna wadda take da kudurar Allah wadda ba ta al-asbab da aka saba ba. Allah ta'ala ya ce inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Misali Isa a wajen Allah kamar annabi Adam ne, ya halicce shi daga turbaya sai ya ce masa kun, ka kasance Adam sai ya kasance Adam. To shi ma annabi Isa haka, ba da haduwar maniyi bane da kuma wato maniyin maniyin uba da na uwa aka halicce shi, da kawai takdiri ne na Allah, takdiri da ya faru da wato umarnin Allah da yace kun, shi kuma Allah idan yace zai yi abu yana cewa abin ka kasance sai ya kasance, ba dole sai da al-asbab wanda da ya sanya yake yi ba, sai iya yin abu babu sababi. Shi yasa kuma Allah ya bar halittar annabi Adam ta zama to shaida. Idan kun ce annabi Isa dan Allah ne, ko kuma kun ce shi kalmar da ta halicce, kalmar da Allah ya halicce shi da ita ita mai da shi Allah, to ku faɗo irin wannan ma ga annabi Adam, tunda shi ma haka Allah ya ce masa kun Adam, sai ya zama to Adam. Wa ruhun minhu, kuma rai ne daga wajen Allah, rai ne daga wajen Allah, ma'anar rai daga wajen Allah wato rai wanda Allah ya umarta a hura shi ga nana Maryam ya zamanto shine shigar halittar annabi Isa cikin cikinta, shine hurun ran. Waɗansu suka ce ma'anar rai daga Allah hurawa ne ta mala'ika Jibril da umarnin Allah, shi yasa aka ce rai daga Allah, ai hurawa, domin mala'ika Jibril abin da yake nan sai ya zo ya hura a daidai wato yankin rigarta, daidai saman rigarta inda ya rufe wato inda ya rufe mamanta, sai ya hura anan da wannan hurawar, sai ta ciki da wannan hurawar ta mala'ika Jibril. To shine ruhun minhu, hurawa daga Allah, ai da umarnin Allah. Akwai wani likita na Harun al-Rashid, ɗaya daga cikin halifofin musulmi na Banu al-Abbas, yace to ku kuna cewa annabi Isa ba dan Allah bane, kuma annabi Isa ba Allah bane, gashi kuma a cikin Al-Qur'ani a ciki yake, gashi an ce ruhun minhu, rai ne daga Allah, saboda haka ran Allah ne, shine yazo ya zamanto ya shiga cikin Maryam, ruhun minhu. To akwai wani daga cikin malaman hadisi a wajen Ali ibn al-Husayn al-Waqidi, yana wajen sai yace masa Allah ta'ala ya ce wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, saboda haka suma duk Allah ne, inda minhu ita ce ta sa. To ai ya ce duk abin da ke cikin sama sammai da ƙasa Allah ya hore muku shi gabaki ɗayan su daga gare shi, saboda haka in dai wannan in Allah ya ce rai daga gare shi, yana nufin wato daga cikin daga ran Allah aka kuncino, to haka zalika duk abin da ke cikin sama da ƙasa ma daga Allah aka kuncino shi kenan. Sai shiru dalilin musulunta suke. Abinda ake nufi rai daga Allah, ai daga umarnin Allah, domin ba mala'ika Jibril ne gaba gadi yazo yace zai hura mata rai ba, Allah ne ya turo shi, mai bishara ne daga Allah, inni ibalati mala'ikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki, Allah ya ne miki bishara, abin daga Allah ne. To wannan Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu, al-kalima da ar-ruh, domin a cikin al-anajil su ne aka ambace su a ciki, wanda ya sanya su suka yi tashbihi da wanda ya sanya su suka yi shirka suka bai da annabi Isa Allah, saboda an ce kalmar Allah ne a cikin injilar John Yohana, ya buɗe da cewa daga farko akwai kalma, kalman nan tana wajen Allah, kuma kalman nan Allah ce, saboda haka suka ce wannan kalmar tunda an ce Allah ce ita ce ta zo ta zama to tsoka da nama, saboda haka Allah shine yazo ya zama to tsoka da nama, ya zama to al-basir. To shine wadansu malamai suka ce to menene hikimar da Al-Qur'ani aka ambaci wannan kalmar, tunda in so ake a tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah bane, to kada ma a ambaci ma wannan kalmar da ta kawo wannan rikicin mu daga ayatul kitabi, da rai ruhi shi ma ya kawo musu rikici, tunda suna cewa tunda an ce ruhun minhu, ruhi daga Allah, wato daga cikin Allah yake, daga zatin Allah yake, to me hikimar a ambace su a cikin Al-Qur'ani? Aida kawai sai a ce annabi Isa mutum ne kamar sauran mutane, dan mutane, shikenan duk a toshe wannan kofar shubha. A'a, tunda an ambata a cikin littafansu, Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani domin ya nuna kan cewa ambatan wannan a cikin littafansu ba dalili bane su shirka. Shi yasa aka fara da cewa manzo ne, kuma kasancewa shi kalma ne daga Allah, wannan ba yana nufin kan cewa shi sifar Allah bane ko shi Allah ne, yana nufin umarni ne daga Allah ya zamanto Isa, kamar yanda Allah yayi umarni ga annabi Adam ya zamanto Adam. Kuma idan ma wannan ya kawo musu rikici, ai bisa tabi'a kana daukan maganar mutum da abinda ka sani ta wato dabi'arsa da abinda ka sani ta al'adarsa. Kowane mutum ka dauki maganarsa a abinda ka sani ta al'adarsa. Idan ba yanzu mutanen Misra, idan ka je ka ce na san a kawo min dabba, in ka je ka kawo masa duk abin hawa, ka je ka kawo masa dogi ko kawo masa rafi ko kawo masa saniya, zai ce a ni ba wannan nake nufi ba. In yace dabba abinda yake nufi ka abinda yake nufi jaki, zai ce dabba a wajensa. To kaga dole ka gane uslubin maganar ba musire ga abinda yake nufi. To yanzu Allah ya yi maganar tauhidi a ko'ina, a cikin at-taura cike take da tauhidi. At-taura fa ita ce take cewa idan mushriki yazo ya wuce ta gari, wannan garin babu albarka a cikin sa, saboda tsabar kiyayya shirka. Duk suna karanta wannan at-taura din. Sannan kuma saboda kalma daya da suka gani su gabaki daya su dauke ta su rusa tauhidi da ita, ai inda hankali kamata yayi su fahimci kalman nan da ma'anar da za ta dace da tauhidi. Wannan shine raddul mutashabih ila al-muhkam. Abinda yake yayi rikici a gare ka, kamar yadda shi ya zuwa ga abinda yake tabbatacce, wannan duk mai hankali haka ya kamata ya rinka yi wajen uslubin magana, ko a cikin hirarka ne tsakaninka da matarka. Idan ka faɗi magana, mai kamata in ta faɗi magana kamata yayi ka fassara ta da abinda ka sani, da abinda take nufi, da abinda ka sani na dabi'arta na halinta. Amma in kana son rigima, sai shaidan ya ingiza ka ce oh abinda ma zaki ce kenan, sai ga an soma rigima. Saboda me? Saboda da gangan kake fitar da magana ta daga abinda take nufi, ka san ba haka take nufi. Ta ya za a yi Allah da yake ta maganar tauhidi kuma yazo ya tabbatar da abinda yake zai rusa tauhidi? To shi yasa Allah madaukakin sarki bai ki ambaton waɗannan kalmomi ba, amma ya ambace su don ya nuna kan cewa babu hujja ga nasara a cikin wato rukun, a cikin maganar su cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne, dan an ce dan Allah ya ce kalima ne daga Allah, ko kuma dan ya ce rai ne daga gare shi. Sannan sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusulihi, ku yi imani da Allah da manzannin Allah. Fa'idar aqafi da kawo maganar imani da manzannin Allah, dan kada ku ji ana kawar da sifar allanta ga annabi Isa, har kuma ya kai ya zuwa ga ku kawar da hatta sifar manzancin ma daga gare shi. Yace ku yi imani da Allah da manzannin Allah, wanda daga cikinsu har da annabi Isa. Kada mubalaga wajen tauhidi ya sa kuma ku yi inkarin risala. Wala taqulu thalatha, kada ku ce uku. Nan yana daga cikin hikimar Al-Qur'ani. Allah ya ce kada ku ce uku, wato kada ku ce trinity. Saboda a cikin trinity din nan hanyoyinsu daban-daban ne na Kirista. Akwai wanda suka ce akwai Allah Uba, akwai Allah Ɗa, akwai Allah Ɗarai mai tsarki. Akwai wanda suka ce Allah Uba da Allah Ɗa da Allah kuma wato Al-Adra, wato na Maryam. Akwai wanda suka ce abinda ake nufi waɗannan ba wai mutane, ba wai ashhas bane, ba wai waɗansu abubuwa bane daban, a'a aqanim ne, wato sifofi ne, amma kuma kowannen su a matsayin kansa, a gundarin kansa Allah ne. Tsakanin su dai akwai sabani, tsakanin Catholic, tsakanin Orthodox, tsakanin Nestorian, tsakanin Jacobite, ga sunan dai firak ne masu yawa akan wannan kalmar. Kamar Allah da Allah ta'ala yake cewa fahtalafa alladina na'am fahtalafa al-ahzamu min bainihim waylun lil ladina kafaru min mashhad yawmin adhim. Kungiyoyin su duk sai suka saba. To Allah madaukakin sarki bai faɗi magana ta ɗaya daga ciki ba, dukkanin su ala ikhtilafi ajnasihim wa ahzabihim, tare da sabanin su a cikin jinsin su da cikin kungiyoyin su, yayin da suka ce salata da suka ce trinity sun zama to sun yi ridda. Allah ya ce wala taqulu salata, kada ku faɗi trinity. Da kowace ma'ana ce, ko trinity din Catholic, ko trinity din Orthodox, ko na Jacobite, ko na mawane ne, la taqulu, kada ku faɗi wannan. In tahu, ku hanu daga wannan, khairan lakum, yakuni al-intihaa khairan lakum, hanuwar tamu shine alkhairi a gare ku, ko kuma ku hanu ku zo ya zuwa ga abin da yake shine alkhairi a gare ku, shine imani da Allah da manzanninsa. Innamallahu ilahun wahid, shi dai Allah abun bautawa ne guda ɗaya, shi kadai kawai abin da wannan innamalil hasr, wato Allah bai zamanto ba face abun bauta guda ɗaya ba shi da wato mai tarayya tare da shi. Subhanahu, sarki ya tabbata a gare shi an yakuna lahu walad, da ɗa ya kasance a gare shi. Wama lahu ma fis samawati wa ma fil ard, abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne shi kadai. Wa kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zamanto alwakil, wato makiyayi, mai kiyo, mai kula da dukkan wani abu na abin da ke cikin sama da ƙasa. A cikin wannan ayar akwai gargadi gare mu musulmi da mu ma kada mu guluwi, kada mu wuce iyaka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wajen tsare iyakar tauhidi, yake cewa la taquruni kama aqratin nasara ibn maryam inma ana abdullahi wa rasulu faqulu abdullahi wa rasulu, yace kada ku wuce gona da iri wajen yin yabo a gare ni kamar yanda nasara suka yi tare da annabi Isa. Ni dai ba kowa bane face bawon Allah kuma manzon Allah, dan ka ku ce bawon Allah manzon Allah, ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a sifanta shi da shi, irin a ce masa shi bawon Allah ne, ko a ce masa manzon Allah. Yayin da mala'ika ya zo ya ce Allah ya baka zabi ka zamanto wato annabi sarki, ko kuma ka zamanto annabi bawa, sai mala'ika Jibril ya ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tawali ku kasantar da kai, ya ce na zabi na zamanto annabi bawa, sai Allah ya bibida shi akan dukkan halitta baki daya sallallahu alaihi wasallam. Dan haka a kula wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin zuwan wannan hadisin, ranar Idi ne, waɗansu ‘yan yara, ‘yan mata, ‘yan ƙanana suna waƙar murna ranar Idi, suna cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin, a cikin abin da suke faɗa suna cewa a cikinmu akwai manzon Allah, abin da zai faru gobe ya sani. Sai ce amma hadha fad'uhu, wannan ku bar faɗa, wannan ku bar faɗa, kiyaye tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To amma yanzu in kayi magana a kiyaye tauhidi sai a ce wai kana kin annabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka hadha buhtanun azim, wannan buhtan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya kiyaye iyakar tauhidi, shine farkon wanda yace kada ai masa yaban da za a fitar da shi daga haddin kasancewarsa bawon Allah manzon Allah, kada a bashi sifar annabci. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin maganar waɗannan ƴan mata? Saboda sun ce ya san abin da zai faru gobe. Wa ya san abin da zai faru gobe? Inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham wama tadri nafsun madha taksibu ghada, haka Allah yake. Haka Allah ne kadai ya san wannan kenan. Saboda haka yayin da aka danganta masa wannan sifa ta Allah sai ya ce wannan ku bari, yace kada a faɗa. Wani ya zo ya ce masha Allah wa shi'ta, Allah ya so kuma kai ma ka so, Allah ya so kai ma ka so, yace ataj'aluni lillahi nidda, kana sanya ni na zamanto kini ga Allah? Kul masha Allah wahda, ce ne Allah ya so shi kadai. Saboda haka wannan shine tsare tauhidi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shine alqur'ani yake umartar ahlul kitabi da shi. A cikin wannan akwai darasi a gare mu, mu ma musulmi.
Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi wa lan malaikatul muqarrabun wa man يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
Allah ta'ala ya ce lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillahi wa lal mala'ikatul muqarrabun. Al-masihu annabi Isa ba zai yi kyama baya kyama ya zaman tobawa na Allah walal mala'ikatul muqarrabun haka zalika mala'iku makusanta makusanta ga Allah su ma ba sa kyamar su zaman tobayin Allah wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir wanda duk yayi kyamar yin bauta ga Allah wanda duk yayi kyamar yayi bauta ga Allah wa yastakbir kuma yayi girman kai kan kin yin ba wajen kin yin bauta ga Allah fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to aidan sannu Allah zai tattara su zuwa gare shi ga baki dayan su fa ammal ladina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladan su wa yaziduhum min fadli ya kuma ƙara musu daga cikin falalarsa wa ammal ladina stankafu wastakbaru waɗannan ko waɗanda suka yi kiyama wajen bauta wastakbaru suka yi girman kai fa yu'adhibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani mai taimako wani majibinci a gare su ba wanda zai tsirtar da su daga azaba wanda zai hana ai musu azaba ba za su samu kuma wani mai taimako ba daga Allah wanda zai hana Allah ya musu azaba wato Allah ta'ala yace almasihu dan maryam bawan Allah ne baya kyamar bauta ga Allah lan din nan wato ni ta'kidin nabi dan ta tabbatar da korewar wannan wato ba zai taba yuwa ba annabi Isa yayi kyamar ya zamanto mai bauta ga Allah ne wannan shine alfaharin dukkan annabawa babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a kira shi da shi irin asifanta shi da wannan sifa ta cewa bawan Allah ne Allah madaukakin sarki yayin da ya tashi ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi wanda yake kowanne sai ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan wanda yake tafiyar dare da bawansa a cikin dare asifanta mutun da bautar Allah ai shine girmama shi domin shine tabbatar masa da hakikansa to Allah yake yin shaida ga annabi Isa ba zai taba kyamar ya haka ba ba zai taba kyamar bautar Allah ba haka zalika mala'iku makusanta an ambaci mala'iku domin duk da yake magana akan nasara ne ai raddi ga mushrikai domin mushrikai su ma suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne suna bauta ma mala'iku suna cewa Lata da Manata da Uzza sunayen mala'iku ne ƴaƴan Allah to Allah ya ce su kansu mala'iku ba za su kiyamar su zamanto bayin Allah ba wato dukkaninsu sun sallama ma Allah sun rakafa ma Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa zai zo ma Allah yana a matsayin bawa Allah ya ce duk wanda kuma yayi kiyama yayi bautar Allah ko yayi girman kai ga barin bautar Allah to ai ya zuwa ga Allah za su koma sannan sakamako zai tabbata wanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki nagari Allah ya cika musu sakamakon su a cikin wannan akwai wato wa'azi ga cewa mutum bai kamata yayi kiyamar saban bautar Allah ba kada yayi girman kai ga Allah girman kai shine a nuna maka gaskiya da Allah ya faɗa ka kauda kai al-kibru batrul haqq girman kai shine take gaskiya wa ghamtun nas da wulakanta mutane wannan idan mutum ya tsira daga wannan ya tsira daga azabar Allah ya zamanto baya kyamar bautar Allah menene yafi irin ya zamanto kan cewar ka zamanto ka jawo ga umarnin Allah ka zamanto kan cewar yabanka ga Allah ne ka yi tumasanci gaban Allah wa zaka yi tumasanci a gaban sa irin Allah wanda duk abin da kake so shi zai maka wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah saboda haka duk wanda yake da fitra wanda yake a cikin asalin fitrar sa ba zai kyamaci bautar Allah ba zai girman kai ga barin bautar Allah ba to lokaci ya kure mun yi niyyar karasa surar amma lokaci ya cin mana saboda haka zamu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu karasa surar insha Allah a ranar farko ga bayanin sa wato taimako da aka samu ranar farko an samu 92,695 rana ta biyu an samu 41,530 gabaki daya 134,220 sannan aka sake samun taimakon 40,000 wato ya zamanto 174,220 har yanzu da sauranmu amma wanda zai tafi sama in ya taka fefe ya rage to amma dai har yanzu da sauranmu jama'a muna buƙatar hakika muna buƙatar taimako musamman cikin waɗannan kwanaki da ake itikafi muna buƙatar yawan amfani da injin amfanin da ake da injin ya sanya shi ya gajiya yana buƙatar an samu abin da zai dan sanya masa hutu saboda kasancewar mutane suna cikin masallaci muna yawan amfani da shi saboda sa'o'in da da ake amfani da shi Allah madaukakin sarki ya sare mana samun biyan buƙata wajen wannan buƙatar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu